sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 1 ga watan Disamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko Sarfilu Bamula kanan labarai
to cin hanci da rashawar ta ubarewa tattalin arziki da rashin samun yancin siyasa da kuma walwalar jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a fadin duniya yan sanda a yankin Hong Kong sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa dabban masu zanga-zanga kafa demokradiyya haka kuma za a yi cewa an harbe wasu masu zanga-zangar kin jinin gwamnati su uku har lahira wasu kuma ta 58 sun rauni su a bagadan a kudancin Iraki
To a cikin shirin namu na yau za ku ji yadda wasu al'ummomin da ke zaune a yakin Najeriya da Kamaru suke buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta duba buƙatunsu na neman cin gashin kai. Haka kuma yau rana 1 ga watan Disamba rana ce da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mutanen da ke dauke da ƙwayar cutar HIV. Sannan kuma za ku ji mata a Najeriya sun yi wani zaman makoki na musamman domin tunawa da Madam Salome Acheji Abo wacce ta mutu sanadiyar gobara. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Cin hanci da rashawa da tabbarewa tattalin arziki da rashin samun yancin siyasa da kuma walwalar jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a fadin duniya. A cikin watan Fabrairu a kasar Algeria bayan da shugaban kasar Abdulaziz Bouteflika ya sanar da aniyarsa ta sake shiga takara a karo na biyar kimanin masu zanga-zanga miliyan uku ne suka nemi Bouteflika ya yi marabus a cikin watan Afrilu an shirya zaben kasar a cikin watan Disamba. A kasar Bolivia kuwa bayan zaben watan Oktoba yan Bolivia masu zanga-zanga a La Paz sun ce shugaban kasar Evo Morales ya tafka magudi a zaben a cikin Nuwamba Morales yayin marabus kana ya zar wato ya arce zuwa Mexico magoya bayan sa sun nemi ya koma akalla mutum 31 aka kashi a wannan zanga-zangar an gudanar da zanga-zanga a cikin Oktoba a babban birnin kasar Chile akan karin farashin kudin jirgin kasa wannan zanga-zangar ta mamaye kasar haka kuma mutane 22 aka kashi a Colombia kuma an gudanar da zanga-zanga akan batutuwa da dama da suka hada da rashin tsarin tattalin arziki da cin hanci da rashawa da batutuwan take haƙƙin bil'adama zanga-zanga ta janyo sama da mutane 250,000 akan tituna an kuma kashe akalla mutum uku rahoton zanga-zanga a duniya na shekarar 2019 ya nuna an samu kasashe da dama da suka fuskanci boran al'umma ciki har da Misra da Faransa da Indonesia da Iran da Iraq wanda galibi cin hanci da rashawa da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma cin zarafin bil'adama ne ke haifar da su. Yan sanda a yankin Hong Kong sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa dabban masu rajin kafa demokradiyya da suka haɗu a wani wajen hada-hadar kasuwanci da ake kira tsuntsatsu da yammacin yau Lahadi. Masu gangamin sun halarci wajen ne domin yin zanga-zanga kan abin da suke kallo a matsayin katsa London ɗin da ƙasar China ke yi wa Hong Kong tun lokacin da Birtaniya ta miƙa ikon yankin ga China a shekarar 1997. Tun da yammacin yau Lahadi wasu masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka domin yin godiya ga sabuwar dokar da aka samu ta nuna goyon baya ga masu rajin demokradiyyar Hong Kong. wasu daga cikin su sun dauki alluna masu rubutun shugaban kasa Trump dan Allah ka ceto yankin Hong Kong ko mu sake farfado darajar Hong Kong da safiya yau Lahadi ne kuma kusan masu zanga-zanga 2000 wato 2200 suka yi maci daga dandalin Edinburgh zuwa gidan gwamnati domin nuna rashin jin dadin su game da yadda ƴan sanda ke amfani da barkonan tsohuwa an harbe wasu masu zanga-zangar kin jinin gwamnati su uku har lahira wasu kuma akalla 58 sun raunata a Baghdad kudancin Iraq a jiya Asabar a cewar jami'an tsaro da na lafiya a daidai lokacin da Prime Minister Abdul Abdul Mahdi ya mika takardar murabus dinsa ga majalisar kasar ana tsaron majalisin za su kada kuri'ar amincewa kuma su amince da takardar murabus din da Prime Minister a wani zama da za su yi a yau Lahadi a cewar wasu mambobin majalisar biyu Ta ranar Juma'a ne Prime Minister Iraq ya sanar da cewa zai mika takardar murabus dinsa ga majalisa biyo bayan cigaba da matsin lamba da yake fuskanta daga karuwar masu zanga-zangar kin jinin gwamnati kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe sama da masu zanga-zanga 40 a Baghdad da kudancin Iraq haka kuma sanarwar ta biyo bayan janye goyen bayan da babban malamin Shi'a na kasar ke bayo gwamnati a hudu basa ta mako To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Sudan sun tabbatar da dokar da za ta warga zagin shikin gwamnatin tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir. Al'ummar kasar sun bazu akan titina a birnin Khartoum suna murnar wannan sabuwar doka da kuma janye dokar jama'a da ake amfani da ita wurin saka suturar mata. Masu zanga-zangar sun yi waƙe-waƙe yayin da suke maci a cikin birnin Khartoum a ranar Alhamis bayan da majalisar zartarwar gwamnatin Sudan ta jagoranci Prime Minister wato da jagorancin Prime Minister Abdul Hamdok ta sanar da rusa jam'iyyar shugaba Omar al-Bashir. Ministan Shari'a Nasir Eldin Abdel Bari ya kawo shawarar wannan sabuwar doka ga majalisar ministocin yace an tabbatar da dokar ce karkashin daftarin kundin mulkin kasar da aka sanya wa hannu tsakanin sojoji da shugabannin masu zanga-zanga Abdul yace wannan doka kai tsaye take auna jam'iyyar National Congress Party kana doka za ta bayo gwamnati dama ta kwace kadarorin jam'iyyar ta NCP ta mika su ga ma'aikatar kuɗi ta tsara dabarun kasa Da ƙarshe an rufe makarantun yara da jami'o'i da wasu sassan ƙasar Iran a cikin hadda babban birnin ƙasar Tehran sakamakon yawan gurɓatar yanayi a cewar kafar labaran ƙasar. Shawarar ta biyo bayan sanarwar yammacin ranar Juma'a ne da mataimakin gwamnan Mohammed Takzida ya yi bayan da wata ganawa ta gaggawa da kwamitin kula da gurɓatar iska. Dangane ƙaruwar gurɓatar iska za a rufe duk makarantun ƙananan yara da primary da jami'o'i da ma makarantun secondary a birnin Tehran. In ji Takdis a cewar ma'aikatar labaran gwamnatin ƙasar ta Erna. Ya ce bayan wani nazari da za a gudanar akan gurɓatar iska a Tehran an gano cewa dole ne a rufe makarantun a yau a Tehran banda ƙananan hukumomin Firuz Damavan da kuma Fardis. Birnin Tehran dai ya sha fama da matsalolin gurɓatar iska da hayaki tun cikin tsakiyar watan Nuwamba.
Safiya kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji da farko wasu al'ummomin da ke zaune a kan iyakar Najeriya da Kamaru sun bayyana bukatunsu game da matsalolin da suke fuskanta da suke bukatar majalisar ɗinkin duniya ta duba ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani
al'ummomin ne yake amana da farko ke karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya wato UNO da wasu sashen su maki Najeriya wasu kuma ke kasar Kamaru sun ma koka ne game da shakulatin bangaro da suke zargin ana nuna musu wanda don haka ne ma suke neman majalisar ɗinkin duniya da ta duba bukatunsu na neman cin gashin kai wuraren da abun ya shafa sun kohara da yankin Gozo da ke jihar Borno sai sun mi cika da Mobi da kuma Ganye da ke jihar Adamawa haka nan kuma a jihar Taraba wannan lamari ya ko shafi yankunan Sati da kuma Gembu kuma don ganin haka su ta ci maruwa ne ma yasa al'ummomin waɗannan yankuna so magangami da mimika kukansu kamar yadda ya gudana a yankunan Mijika da Mobi
Allah ne ba mu kasani mu kuma in Allah ya dauka shekara biyar inda ran da an daga mawakan nan da shekara biyar sai mu sai ji mun da hanya muna ce dama sai a kasance haka ne hanya nan duk da yake bin gaban hanya sai jama'a da ruwa da ruwa har ba lecce bai tiya nan da muke yin ba
a wajen wannan gagami da ɗan yankin na amana suka soma sun ko bai na wasu matsalolin da suke fuskanta da suke bukatar da a duba ga mata bakin wasu da suka halarci wannan taro
suna na bandi zed mai kyau daga michika nake UNO ni chairman na michika local government chapter to kuja mu shi ne an maida mu baya har ma cikin lissafi mu kashe mu yan najeriya ne amma za ka gani yau in ka duba yadda nan garin nan yake yadda aka lalata gari kuma ba wanda ya kula da mu gwamnati ba ta kula da mu ba an ba mu izini cewa after 50 years don mu tashi mu nemi yanci kanmu inda ba kuma muke ba ma ji dadi zama aure muna da yanci mu nemi right namu to yau an yi 100 years ba mu samu wannan yanci ba yanzu an tashi daga Tambakasi har daga ciki Baminda yazo nan wajen mu yazo ashe akwai wayawa sosai
Blama Ibrahim Wala na gane gaskiya a cuta mu ne domin gaskiya ba ma Nigeria ba ma Kamaru so gaskiya wannan ana ci zalimu
to bai ko anya ba su dauko da alaba gamo ba ko ganin cewa wannan ko na zuwa ne yayin daga sarki Kamaru da ita malamarin ya shafa ta fama da batun in awarin Ambazonia da Tejo Patrick Umaru Masaboyi da ke cikin ma shugabanni wannan fafutuka cewa
shirin mu wannan gangamin a garin Michika ba wani mu ne ba daga majalisar dinkin duniya aka turo mu aka ce mu zo mu wayar da kai ma mutanen da suke zanne a nan yanzu ana gani ana cewa akwai UNO state wanda mutane zaka gan ko sojoji ko wani abu kamar 2010 jirgin sama ta bi tuna ta beacon in ko pilarin da sauransu aka yi ta gani a 2010 wa'ansu ba su gane mene yake faruwa ba don haka lokacin da ta samu independent a lokacin nan wannan kasar ba ta guri wannan kasar tana karkashin British wannan kasar ta zo ta hadu da Nigeria lokacin da sundowner da tafawa balewa ta shigo na wannan guri daya ga watan shida ala tun da daya na watan shida a lokacin na sadauna da kansa yace mun gode ma ubangiji anda ku jama'a da kuke wannan guri ku mika kanku mun zama daya a wannan kasa muna addu'a mu lokacin da za ku koma ba tare da wani hayaniya ba
idan ko ba mance ba ko a zamanin mulkin soja sai da wasu al'ummomin wannan yanki suka gogurmai neman jihar Amana wanda ma ka wa yanzu hakansu bata cimma ruwa ba to ko an yi a yanzu za su samu biyan bukata ko a wannan kari halayo daga da Tejo Masaboyi
abinda muke tambaya ba Najeriya muke tambaya ba Kamaru muke tambaya ba muna tambaya ba Britain ba ko Faransa ba muna tambaya majalisar dinkin duniya wanda ita ce take da izini ta ba mu yancin nan
kawanzu hukumomi a Najeriya da ma kasar Kamaru su mai da martani game da wannan batu yayin da ku a bangaren ta majalisar dinkin duniya kan sa ido kan irin wannan batu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz to yau dai 1 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da hukumar lafiya ta majalisar dinkin duniya ta ware domin tunawa da waɗanda ke dauke da cutar da ke karya garkuwar jiki wakilin mu Haruna Dauda ya hado mana wannan rahoton
ranar 1 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da majalisar dinkin duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da masu dauke da cutar HIV ko SIDA mai kare garkuwar jiki a irin wannan rana gode masu dauke da wannan cuta kuma waɗanda Allah ya jarabta kan taru wuri guda kan yadda bibiyan al'amuran yadda rayuwarsu ya kasance da kalubalen da suke fuskanta da kuma yadda aka sa gaba da bada yadda za su ci gaba da gudanar da rayuwarsu sai dai wannan matsala ya yawaita ne a shirin arewa maso gabacin Najeriya sakamakon rigingimin ƴan gungiyar Boko Haram da aka fuskanta da yasa da motoran mutane da dama Malam Hassan Mustafa dai shine coordinator shirin arewa maso gabacin Najeriya da kungiyar mutanen da ke duke da wannan kwayar cuta da ake kira HIV ko SIDA ga ma irin bayanan da ya mun game da matsalolin da suke fuskanta kamar haka
gaskiya daga ci zai kai kusan wajen 2400 da wani abu eh muna ku tsammani kusan a matsayin yana Najeriya kusan wajen miliyan 4 da wani abu da miliyan 4 da wajen 2500 ne a Najeriya
to kana gani ana samun karuwa ne ko raguwa
gaskiya ana samun karuwa ta wani bangare kuma akan samu raguwa ta bangaren da yake cewa ana samu karuwa din a wajen gwaji a asibiti ana samu kawai dai ba sa zuwa asibiti a gwada su ne dan me yasa ma da matsala na gurin hijira matsalan gurin hijira kuma ya haifar da abu da yawa
sunana Ladu Isuf wannan rana shine babban rana mana mu da muka dauke da muna dauke da wannan kwayan ciwo a saboda me a saboda yanda Allah ya kawo wannan lokaci lafiya domin sanda na zo na samu kai na cikin wannan matsala ban san cewa ma zan kawo war haka ba domin waɗanda da suna taimaka mana da su magani da mene waɗansu masu riga mu gidan gaskiya saboda yanayin za ce kwana ya kare ne ko rashin kula da magani sanda na mun na zo na gane cewa muna da wannan kwayan ciwo sai muka hakura muka ce to sai dai ko a yi family plan don saboda kada zo a haifi yaro mu
sunana Jamila to wannan rana dai muna farin ciki da shi saboda a wannan rana akwai wanda sun rasa rayukansu akwai wanda suke da numfashi muna duka mun gode wa Allah to mu dai yanzu muna da matsaloli daban-daban da muka samu to amma zamu ce alhamdulillah tunda ana samu magani za a sha kuma ana rayuwa kamar yanda Allah yayi to abinda muke so a zaman da muke ciki mu samu abin da zamu tallafawa kanmu saboda mu mata da yara akwai marayu to akwai wanda suna da marayu ma wani zai zo ya ce yana so zai aure haka amma rayuwar ba za ta zama kamar yanda za a yi rayuwa da iyaye maza nasu ba to shine abin da muke neman
yara a gaban ki zaka
eh ina da yara akwai marayu ina da marayu hudu ina da wanda akwai baban su su hudu
to shi ma yakin su waɗannan marayun shi ma wannan ciwon ne kake shi ko wannan
shi ma ciwon ne
yanzu kun shekara nawa kina fama da wannan matsala
yanzu ina da shekara 16 ina shan magani
wasu mutane da ke dauke da cutar HIV ko sida ke dan ya kuma bagena yadda rayuwa ta kasance gare su a wannan rana da masu dinki duniya ta ware a matsayin rana tunawa da waɗanda Allah ya jarabta da wannan cuta Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Game da wannan rana dai, wakilinmu daga Lagos, Babangida Jibril, ya tattauna da wani ƙwararren likita.
Taken bikin na bana dai shine amfani da al'ummi zuwa wata al'umma domin fadakarwa da kuma yaki da wannan cuta. Dr. Muhammad Sadiq wani likita ne a Najeriya kuma ya mun karin haske game da wannan cuta ta HIV AIDS.
To da farko dai HIV cuta ce da ake samu ko da ce take zama a cikin jinin ɗan adam. So akan same ta ta hanyar idan jinin mai cutar ya samu haduwa da jinin mara cuta akan ce ta zama AIDS idan ya zama ta da jima hatta raunana garkuwar jikin dan adam so kuma tunda cuta ce da take a cikin jini zaka ga akan same ta ta hanyar irin amfani da abubuwa masu kaifi waɗanda ta iya ɗiban jinin wani so kai ga jinin wani ta idan ana wani amfani da abu mai kaifi misali allura reza ko aska wadda ta ɗebi jinin shi ta wani kuma ya sake amfani da wannan abin sannan ya jini shi ciwo ta hanya ta biyu akan samu ta hanyar tarayya irin na jima'i wanda ta iya zama tsakanin mace ne da namiji tsakanin namiji da namiji wani kenan da dai sauransu akan kuma iya samu ta idan aka ba mutum jini wanda ba a duba shi da kyau ba ya zama yana dauke da wannan kwayar cutar aka samu wani to shi ma yana iya kamuwa da shi akwai kuma ta hanyar haihuwa ma'ana uwa kan iya abin nan gadar da cutar nan ga abin haihuwar ta jariri ko jaririya tun daga lokacin daukan ciki zuwa nakuda zuwa shayarwa to a takaice a gurguje dai waɗannan su ne hanyoyin da ake kamuwa da wannan cuta.
Babangida Jibril, Murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril da Haruna Dauda. Yanzu kuma bari mu leka Abuja inda aka ci gaba da bukukuwan kwanaki 15 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin ganin an kawar da cin zarafin mata a duniya. Wasu mata a Najeriya sun yi wani zaman makoki na musamman domin tunawa da Madan Salome a Cheju Abo wacce ta mutu sanadiyar kama wuta da ɗakinta ta yi a lokacin zaben gwamna a jihar Kogi. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Mata sun nuna bakin cikin su akan yadda shugabar mata na jam'iyyar PDP Madam Suleme Acheju Abu ta mutu a sakamakon cinnawa gidanta wuta a lokacin da take ciki har ta kone kurmus a ranar da aka yi zaben gwamna a jihar Kogi ga yadda mata suka rika waka a lokacin da suka yi wani tattaki na musamman daga cibiyar mata zuwa ma'aikatar harkokin mata a Abuja cikin waɗanda suka halarci tattakin akwai kiyar margariyar Eko Jonwa Courage Tavishima wacce ta bayani tana cewa
indeed she's my mom and she deserves this the way she died was uncalled for and I pray that justice be given to these women for the sake of late honorable Mrs. Salome Abu
Eko Jonwa tace lalle mahaifiyata ce wannan abu ya faru da ita kuma wannan abu da ya faru da ita bai dace ba mahaifiyata mace ce mai kamar maza goma mai yawan raha da haba-haba da mutane tana kaunar kowa da kowa wannan abu bai dadi ba ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya dauki mataki mai karfi daya cikin shugabannin da suka shirya wannan tattaki Salma Abdul Wahid ta yi bayani tana cewa
muna son federal government a yi mata adalci su wanda suka kashe ta a kai su kotu a yi musu hukunci and muna son duk abubuwan da ya kamata a yi masu family din Salome a yi musu ba masu maganan nan ya dade muna son abun ya faru yanzu abun yana cin zuciyar mu muna son hukunci for Salome
Salma Abdul Wahid ta kara da bawa mata karfin gwiwa musamman ma waɗanda ke son shiga siyasa a Najeriya
gaskiya wannan abun yana nuna cewa mata they don't have a say ba mu da baki in society kenan a siyasa suna son su ja mu baya kenan mu ji tsoro muna in matan da suna zo su shiga siyasa su ji tsoron shiga siyasa so irin wannan abun ba ma son wannan abun ya faru kuma za mu ci gaba da yin abin da ya kamata mu yi and matan da suna so su shiga siyasa za mu goyen bayan su shiga siyasa and insha Allah ba abin da zai faru ba abin da zai same su kuma wani abu ma ya same su za mu tashi mu nemi hukunci
Ministar kula da harkokin mata Dame Pauline Talen ita ce ta karbi mata tare da yi musu jawabi kamar haka
Mr President is very very worried and committed to this matter and he has made a statement and is fully committed to see that justice is done to this issue and many other similar issues
Pauline Talen ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya damu kwarai da abin da ya faru da Madam Salome a jihar Kogi har ya bada umarnin a yi kokkwarar bincike domin a yi wa Salome adalci tare da daukan matakin hukunci cikin gaggawa Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 10:22 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa idan masu sauraro suna biye da mu shirin ya karbi bakuncin shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa Yakubu Kibo wanda yayi masa bayani kan matakan da suke dauka dan dakile wannan mummunar dabi'a na ta'ammali da miyagun kwayoyi ga dai ci gaban tattaunawar su da Ibrahim
to amma wani zai mamaki duk da wani bita da san su kenan wani ke cewa idan ba mai shigo da abu shi ne siya ma bare ma samu ba wai abun suna gagaran ku ne ganin kan cewa yau ku je ku yi kame in ka dawo gobe ku je ku za ga nan inda kai kame nan kuma abun kuma ya kara ma haɓaka ba ba
to lokaci ne aka iso wanda yake an kabbi wannan bangare su suna da dibaru su ma daban-daban da za su fito da abubuwan
kana dakile nan suna fitar da wasu
suna ba sabon da akwai wata mota nan da muka kama da banaki an ka duba an yi mata wata musamman shiri ne na daukan kwayoyi kawai in ka bude ta watan ai mata construction kasa ne yanda ake daukan su smuggling na petrol to nan ne ake aje kaya a sai a biga notutukan nan duka an daura ko ka bude ba garin komai amma ka bude notutukan nan in gaya maka ko mutum ana iya sacewa sa ciki ai ta tafiya
a sai duk kwayoyi ne
a ce duk kwayoyi ne muka
wani diloli suke
waɗannan diloli kenan to mun kama irin waɗannan da kwaya daban-daban wani ma kana shiga dakin sai zai ce maka ai bai da kwaya amma da ka bi da kyau kila ka dubi carpet an gina babban rami cikin daki an sa wannan kwaya an rufe so kaga dabaru daban-daban wasu kuma asili ma suke sawa
to wace ai tana ga shugaban wannan kwayoyi ne eh tunda dai akwai jami'an ku ne a filayen jiragen sama akwai a bakin iyakan Najeriya da wasu kasashe ta sama ta ruwa ta ina ake ko ta iska ake shigowa da su ne
ko ta wani fanni ana shigowa da kwayoyi yanda na ce maka ana shigowa da ita ta jirgin ruwa ana shigowa ta jirgin sama ana shigar da ita ta hanyoyi jami'an tsaro suna iyakan kokarin su akan waɗannan abubuwa ka sani wannan fatauci ta kwaya mugun tabi'a ne kuma tana neman yanda za a dogarata da kyau a nemi sauƙin waɗannan abubuwa muna kokari dukkan jami'an tsaro suna kokarin su akan wannan amma bari mu baka misali mu mun kai America ne America tana da jami'an tsaro da na'ura iri daban-daban amma duk haka nan kwa yana shiga America so suna ta fama su ga abubuwan ka manta ne da cewa yanzu mutane ma sai su hade kwayoyi nan su sasi a baki su sasi a ciki sai an je inda za a yi sai su fitar da shi a wanki a zo a saida shi ka manta ne da cewa kwanakin baya ma miya ma an shirya ta sai aka sami intestines hanji aka sa wasu kwaya aka sa shi cikin stew in ka gani kawai stew ne kawai da bullu-bullun nama a sai kuma kwaya ce so ka gani ba kai abin da wani bi ma narkar da kwayan ma ake narkar da ita ta koma kaman ruwa kaman kokain sai a zo sanin kana ganin ruwa a sai akwai abu illa ciki so akwai dabaru daban-daban da mutane ke abinga amma kowane lokaci kuma jami'an tsaro su ma suna ta faman experiment randa za su dogale wannan abin
wani masani ke cewa bara a magance wannan a lokacin da aka ce matsalar ita ce a kowane fanni akwai gurɓatattu akwai bara gurbi walau a jami'an tsaro walau a kowane fanni da sansu yanzu kamar misali kan jami'an ku yawanci idan suka je kaman bakin kasuwa walau ko a ba su wani gurbi ko kuma wasu jami'an idan suka je suka dan haraso kora wasu ma suna zargin kan cewa
aikin ya zama kowa na tsoron tabaran sa ko kuma da nan a baya faru in ka tabo wani wanda yana ko kujerarka ko kuma ranka da makwantansu
to ba za a ce za a rasa waɗannan abubuwan lokaci-lokaci ba kuma ba za su razanar da mu yin aikin da kamata ba domin mu ma kowane lokaci ga Allah muke dogara domin haka aikin da aka samu yi idan dai mutum ya bi aikin ya yi aikin gaskiya to Allah shi ma shine zai sare shi sai dai mutum ya cika shi ma tsoro-tsoro da yawa haka da sha'anin abubuwa to kai ka san ko dan kwaya dole shi ma yana so tsoron hukuma to ka tabbatar mishi da cewa lalle kai kana yi ne kana taimaka ma jama'a to tabbatar maka da cewa Allah ma zai taimake ka
to a kashe akwai batunin na cibiyar da kuke horasar da waɗanda abun ya shafa wato rehabilitation center a kasashen da suka ci gaba kacar da iyaye al'umma kan kawo da zaran kaga ɗanka ko ɗan uwanka ya famu da wannan matsala na shashaye ya matakan da ake bi domin a kawo ku za ku je ku ɗauko ne ko kuma a'a sai mutum ya kawo muku ya tsarin yake ne
Yakubu Kiba kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa da ke Najeriya a hirarci da wakilin Ibrahim Abdulaziz abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu Yakubu Kibo da kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da shi sai kuma Julie Leather Gresham ta tada mana sauti kuma ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Thank you.
Madalla to masu sauraro baki dai abin da ya sawaka kenan a jere shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya gabatar da shirin da Lainat Sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau Voitech kuna ka sani da zanga zanga ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC
Music.